السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطبة متهيو عيشة ني أكن متأيما ظن الله صلى الله عليه وسلم دغنيد أبن دي شاتماتا وليا تتبت على مدوك تنكركي muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa, muna tuba zuwa gare shi, muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi, shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi, babu mai shirya da shi. Na tabbata babu abu bautawa da gaskiya sai Allah, shi kadai yake bai da abokin tarayya. Na tabbata shugabanmu, annabinmu, masoyinmu, mintitanmu, annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne, zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne. Allah ka yi tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashi aljiyama. Ba haka ya ku bayan Allah, ina yi muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki, wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sauƙaƙa mishi al'amarinsa na duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashi aljiyama. Ya ku bayan Allah, ana ta yaɗa jita-jita dangane da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman ƙasashen Turawa suna ta yin ƙage da sharri, suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zalunci mata, ya hana su haƙƙinsu, ya hana su jin daɗi a wannan rayuwa ta duniya, yana mu'amalanta su irin mu'amalar da mai gida yake wa bawansa. Baya barin mata suna shiga cikin al'amuran mutane, yana kange su, bayi shawara da su. Waɗannan su ne abubuwan da maƙiya Allah, maƙiya musulunci, maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ta haɗawa. Har ma wasu daga cikin musulminmu da suka je karatu sun ji me ake fada dangane da musulunci, duk ba komai yasa suke haka ba, suna kore mutane daga musulunci, suna kore mutane daga san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine yadda suke gabatar da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam, yadda yake mu'amala da mata. Suka bata al'amarin, har malaman su da masu ilimin su da 'yan siyasar su wanda suke kokarin taba musulunci suka yi irin wannan magana. Ya ku bayan Allah, wanda yake son ya san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi mata, to sai ya karanta tarihin manzon Allah, sai ya karanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu, ya karanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da matan da ya rayu a zamaninsa da kuma iyalansa. Daga nan sai ya yanke hukunci na adalci. Na farko sai mu tambayi kawunanmu, kafin zuwan musulunci, shin mata suna da wani haƙƙi ne wanda da musulunci ya zo sai ya hana su? Amsa shi ne ba haka ba ne. Wanda duk ya karanta tarihi ya san cewa Turawa yadda suka ɗauki mace, da Larabawa yadda suka ɗauki mace, abin ba bike da kyau. Matsayin mace a wannan lokacin kafin zuwan musulunci, musamman a wajen jahilan Larabawa, har binne mata suke idan suka haife su saboda ba sa san su. Alƙur'ani ya gaya mana haka a cikin suratul Nahl. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin irin al'ada ta Larabawa da suke yi. Allah maɗaukakin sarki ya ce idan aka yi wa ɗayansu albishir cewa matarka ta haifi ya mace, alƙur'ani ya ce sai ya wuni yana cikin ɓacin rai, fuskarta tana cikin fushi har ya zama yana ɓuyowa mutane don kar a gan shi. A gaya masa cewa matarshi ta haifi ya mace, yana tunani shin wannan ƴar zai riƙe ta ya ci gaba da rayuwa da ita a kan ƙasƙanci, ko kuma ma ya je kawai ya binne ta a cikin ƙasa? Alƙur'ani ya ce tirda irin wannan hukunci da suke yi. Mata a zamanin jahiliya idan mijinta ya mutu, to 'ya'yansa suke gadanta, ko kuma 'yan uwansa idan suka ga dama su aurar da ita, in suka ga dama su aure ta, in suka ga dama su hana ta aure, su kulle ta ma har ta mutu. Wannan duka abu al'adu ne marasa kyau wanda musulunci ya zo ya lalata su, ya hana aikata su. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da haƙƙin mata, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tsaya da haƙƙin mata kamar yadda ya tsaya da haƙƙin maza da kuma haƙƙin dukkan halittu hatta dabbobi a wannan rayuwa ta mu. Ya ku bayin Allah, mata a yanayin yadda Larabawa suka rayu a da, irin wannan yanayi da kuka ji haka nan matsayin ta yake a wajen yunawa, wato wata yunaniwa, yunani youth, ban san sunan su da Hausa ba, ku gaya mun sun san su dai yunani youth na? To su wannan yunani youth wata kabila ce wanda ta dasa tarihi a bayan kasa, wanda ta ja da tarihi na cigaba. To matsayin wani ana tabbata ne da ita saboda abubuwan da irin rayuwar da ta yi. To a cikin wannan al'umma matsayin mata sun dauke ta ne kaman datti, kaman shara wanda yake ana sai da ita a kasuwa, in ka ga dama ma ka kashe, in ka dama ka zauna da ita. Wannan shine matsayin da suka dauke ta. Haka nan Turawa duk wanda ya san matsayin mata a wajen su kafin zuwan musulunci abin bai da kyau. Mu miyagun abubuwan da suke yi ba su yi kasa da abin da Larabawa suke yi ba. Haka nan mata a ƙasar India kowa ya sani, idan mata mijinta ya mutu to karyarta ta gare. Wata mahabbin ne ta ake yi da mijinta saboda zalunci, wata kuma da ta mutu shikenan, da mijinta ya mutu ita ma ta mutu, babu yadda za ta yi ta sake rayuwa. Da haka idan muka duba yanayin mata har a wajen malaman Kiristoci a wancan lokacin yadda suka ɗauki mata, idan mutum ya karanta tarihi zai ga har saɓani aka samu tsakanin shi, wai shin mata mutum ce ko shaidan ce? Maluma suke wannan magana, wai ka duba matsayin da suka ba mata, kuma wai waɗannan su ne suka zo suna cewa musulunci ya tauye haƙƙin mata. Waɗannan su ne suka zo suke magana cewa musulunci da ba mata ƴanci ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa yana ƙaunar mata kuma baya wulaƙanta su. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam An-Nasa'i ya rawaito, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan duniya taku Allah ya sanya min ƙauna na mata, sa'annan Allah ya sanya min ƙauna na tunarai, sa'annan Allah ya sanya nutsuwa ta a cikin sallah. Ba abin da yake mun nake samun nutsuwa a ciki kamar yin sallah. Wannan hadisi ne na Imam An-Nasa'i. Ya ku bayan Allah, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa maza da mata diddidi suke a wajen Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Imam Ahmad da Abu Dawud da Imam Muslim yake cewa mataye wato abokan rayuwa ne na mazaje. Da haka in ka duba duk mazajen duniya iyayensu ai maza da mata ne, sa'annan duk matayen duniya su ma iyayensu maza da mata ne, da haka waje ɗaya aka fito. Shi yasa babu bambanci tsakanin namiji da mace a musulunci sai da tsoron Allah, kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗi a cikin Suratul Ahzab. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce lalle musulmai maza da musulmai mata, da muminai maza da muminai mata, da masu tsoron Allah maza da masu tsoron Allah mata, da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata, da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata, da masu tawali'u maza da masu tawali'u mata, da masu sadaka maza da masu sadaka mata, da masu azumi maza da masu azumi mata, da masu kiyaye farjojinsu mazaje da masu kiyaye farjojinsu mataye, da masu ambaton Allah mazaje da masu ambaton Allah mata. Allah ya yi musu tanadin wata gafara da kuma wani lada mai girma. Kaga dukkan Alkur'ani ya gaya mana matsayin mu daya. Allah Maɗaukakin Sarki har wa yau a cikin Suratul Ghafir yake cewa wanda duk ya aikata mummunan aiki ba za a yi masa sakamako ba sai ya yi irin aikinsa. Wanda ko ya aikata aiki nagari yana namiji ko mace, waɗannan yana mumini to waɗannan sune za su shiga aljanna an za a azurta su a cikin aljanna da abubuwa wanda yake babu littafi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bata wannan al'ada ta bunna mata da ta kiyayya ga mata Allah madaukakin sarki a cikin suratul shura yake cewa ga Allah yake mulkin samai da ƙasa shi kadai yana halitta duk abin da yaso yana ba wanda ya ga dama ƴaƴa mata ya ba wanda ya ga dama ƴaƴa maza ko kuma ya hada wa mutum maza da mata Allah yana sanya wanda yaso ya zama bakararre shi Allah shine masani kuma mai iko mai yin abin da yaso Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisansa ya bata wannan al'ada na kiyayya ga mace Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya reni ɗan mata guda biyu har suka balaga yana kula da su har suka balaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zai zo ran tashin alkiyama ni da shi haka sai manzo Allah ya hada hannunsa ya hada yatsunsa yace haka muke da shi ran tashin alkiyama kaga wannan ai matsayi ne mai girma na cewa a girmama su kuma musulunci ya girmama su wannan hadisi na Imam Muslim wannan yana nuna cewa mutum ya samu wani matsayi da kusanci zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba dan ya kiyaye haƙƙin mata ya rene su ya sa har suka kai balaga musamman har yi auren su sa'annan Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa wanda duk yake da ƴaƴa mata guda uku ko ƴan uwa mata guda uku ko ƴaƴa mata guda uku ko ƴan uwa ƴaƴan ƴan uwa mata guda uku ya rike su ya kyautata musu ya tsoron Allah akan su manzo Allah ya ce tabbas aljanna ta tabbata gare shi sakamakon yin wannan ka rikare ni ƴaƴa mata ƴaƴan ka ne cikin ka a ƴaƴan kannanka ne a ƴaƴan yayinka ne a ƴaƴan waye to in dai kai wannan manzo Allah ya ce tabbas aljanna ta tabbata gare ka wannan hadisi ne na Imam Tirmidhi ya ku bayan Allah da wannan hanya ta kwadaitar da mutane su lura da haƙoƙin mata da bata wannan al'ada wanda ta tajinu a cikin zukatan Larabawa musulunci yasa mata suka sake samun kima a cikin wannan rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar mu yi kokari wajen karantar da mata Annabi sallallahu alaihi wasallam yace neman ilimi farilla ne akan dukkan musulmi wannan kalma ta dukkan musulmi ta hada maza da mata da haka wajibi ne mu koyar da su wata mata ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah mafi yawan karatun tukanka darussan ka mazaje kace wa ya rasulullah mu ma muna son ka sanya mana rana wanda zaka sanar da mu abinda Allah ya sanar da da kai a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ba ku rana kaza ku taru haka nan mata suka taru Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya koyar da su wannan ma hadisi ne na Imam Muslim ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hanu ga abin da ya hane ku ba da wannan duniya da kuma kiyawa ku sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ci hudubobin shi da wa'azin da yake yi yana yi wa maza da mata ne huduba amma in yayi musu sai ya kebance mata sai ya musu magana ta su ta musamman sai ya zama in an yi wa'azi masu samun kaso babba a cikin wa'azin Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mata dan su magana aka musu wanda su kadai ta shafa ta mazan kuma ta shafi kowa da kowa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanya mata cewa su zauna a gida babu fita ba wannan labari da ake bayarwa a kasar Hausa ba musulunci bane ƙarya ne cewa wai mata tana da fita guda uku a cikin rayuwarta tana da fita na farko wanda ta fito daga cikin mahaifiyarta fita na biyu wanda ta fita daga gidan ubanta za ta je gidan mijinta fita na uku wanda ta mutu aka fito da ita za a kai ta makabarta wannan ba musulunci bane wannan ba musulunci bane tatsuniya ce wanda ba san inda aka samu ba dan haka duk wanda ya ce ma wannan wai yana koyar da kai musulunci ne wannan ba gaskiya bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsara mata a gida ba kawai abin da ya hana mata duk wani abin da zai za su zama fasikai, duk wani abin da zai za su zama sun saba dokar Allah, duk wani abin da zai ja su ya zama sun yi fito na fito da Allah, ba shakka musulunci bai yarda da shi ba. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mata dama su je ziyara ƴan uwansu, ya ba mata su je ziyara abokansu marasa lafiya, su je su gaishe su, duk wasu munasaba wanda ba saban Allah ba musulunci bai hana ba. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallama lokaci yayi mana ma cewa kada mu hana matan mu zuwa masallaci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito yace kada ku hana mata zuwa masallaci. A matsayinka na musulmi, in mata ka ce zan je masallaci, baka da iko ka ce ba za ki ba. Abinda kake da iko kawai shine sai ka ce shirya mu tafi. Shine sannan an yi sallama ina jiran ki a gate. Ai an gane yawa duk kana da iko shiga mota mu koma gida shikenan. Amma cewa ba za ki masallaci ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mazaje su yi haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi yana tafiya da matayen shi, yana zuwa da su har ziyara gidaje idan an gayyace shi, kamar yadda in yake tafiya da su cikin tafiyoyi. An samu hadisi daga Anas dan Malik yadda Allah ya tabbata a gare shi, yace wani makoci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin Farisa ne, ya iya miya yazo ya gayyaci, yayi abinci yazo ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya Rasulullah ina gayyatar ka mu je gida mu ci abinci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zaune da nana Aisha, sai ya ce hadda wannan, sai mutum ya ce a'a, sai manzon Allah ya ce to ba zan ba. Ya koma ya sake dawowa zuwa na biyu, ya ce ya Rasulullah ina gayyatar ka abinci, ya sake ce hadda wannan, ya ce a'a, ya ce ba zan ba. Sai a na uku da ya dawo ya sake cewa to bismillah ya Rasulullah mu je, ya ce hadda wannan, ya ce hadda ita, ya ce tashi mu tafi. Aka tashi da nana Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har gidansa, aka je aka ce wannan abinci. Wannan hadisi ne na Imam Muslim. Malaman da suke sharhin hadisin sun yi bayani mai tsawo me yasa yake ta cewa a'a, suka ce abincin ya tanada bai da yawa ne, ina nufin dan kadan ne shi ma irin wayo zai Annabi ya san sallallahu alaihi wasallam ya ci, sai na ga abin ba zai yi ba, shi yasa yake ta cewa a'a. Shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce lalle sai da ita, manzo Allah ya san yana jin yunwa tana jin yunwa, ya zai tashi ya je ci ya shi ya ci abinci ya bar iyalinsa tana jin yunwa? Manzo Allah ya ce ba zai yi haka ba. Dan haka haka ya faru, kuma haka aka yi. Dan haka duba yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake amsa wannan kira, don me? Dan saboda matsayin matan shi, wannan yana nuna irin kyakkyawan mu'amala da irin zamantakewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da matayensa. Ya ku bayan Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san halin mata, shi yasa yace mu ringa tausasa musu. Ya san yanda suke, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ringa hakuri da su, shi yasa yayi wasiya cewa a ringa yin hakuri da rayuwa da su, kada a ringa wato musu hukunci kan kurakurai da suke, kada a kai matuka, kada ka ringa rayuwa da matanka kamar darakta da masinja. Ha, su yi abu kai kamar baka gani ba, su yi abu ka ji kai kamar baka ji ba. Wannan shine umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ibn Hibban yake cewa nayi muku wasici da mata ku musu alheri, saboda su dinnan ahalin ce su ne daga hadarƙari na hagu, kuma mafi karkashin hadarƙari shine na hagu sama da shi. Idan ka ce sai ka mikar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka karya shi, kuma karya shi shikenan, sai dai auren ya mutu. Da haka kula da haƙin mata. A wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita mata an halice ta ne daga hadarƙari, kuma in ka ce sai ka mikar da shi to za ka karya shi. Sai manzo Allah ya ce to ka dan karkace kai ma kawai ka rayu haka, wato kai ka dan na ka san ka dan sauka shoulder na, shine ma'anar hadisi. Karkace sai ka tsaya hakan nan sai an mike, ba za a mike ba, eh ba za a mike ba. Da haka wannan hadisi yana nuna mana usulubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yanda ya koyar da mu da yanda ya zauna da iyalansa na a ringa tausasawa ana jin tausayi kada a ringa wato tsanantawa saboda shi tsanani bai bada wato sakamako wanda ake so ya kuban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe sai mu ringa ciyar da matan mu mu ringa ba su ciyarwa gashi ciyarwa a musulunci wajibi ne amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce duk namijin da ya ci da matar shi za a ba shi lada wannan kwadaitarwa ne idan mutum ya dage ya ringa ci da su akwai hadisin Sa'd bin Abi Waqqas annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kai duk abin da ka ciyar kana neman yarda Allah Allah zai baka lada yace har abin da ka sa a bakin matarka Allah zai baka ladan sa wannan ma hadisi ne na Imam Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani kudi da zaka ciyar to babu wanda ya kai ki daraja kamar kudin da ka ciyar akan ci da iyalanka wannan hadisi ne Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya shayar da matarsa ruwa ko wani abin sha to za a bashi lada lokacin da Ibani bin Sariya ya ji wannan hadisin bai riya koma gida ba sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kawai sai ya tafi ya nemi abin sha mai kyau sai ya kawo matarsa da ta sha yace kin ji abin da naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya shayar da ku za a bashi lada shi yasa nazo na shayar da ku sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya namiji shine Allah zai tabbaya dangane da iyalan shi ranar tashin alkiyama haka nan dangane da iyayen shi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ibnu hibban yake cewa Allah madaukakin sarki zai tambayi duk wanda ya bashi kiwo da ya bashi yayi kiwo yanda ake so ko kuma ya tozartar da wannan har Allah zai tambayi mutum dangane da iyalansa yanda ya zauna shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa kyautatawa iyali da musul dabi'a wanda take mai kyau yana cikin samun matsayi a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda suka fi alheri a wajen Allah a cikin musu ne wanda suka fi kyautatawa matayensu wannan hadisi ne na Imam Ahmad da Imam Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a daki mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku daki bayin Allah wannan hadisi ne na Imam Abu Dawud yayi umarni ayi hakuri kada a tare su ayi fushi da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada wani mumini ya tsani wata mumina saboda idan ya ki wata dabi'a daga wajenta so zai so wata dabi'a daga wajenta wannan ma hadisi ne na Imam Muslim sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa wato mata idan mijinta ya mata ba daidai ba daidai ne ta kai shi inda za a masa hukunci matarka daidai ne ta kai karanka kuma ba laifi ta yi ba kuma ko wajen alƙali ta kai ka ka je a ma hukunci kuma ka sa ta a mota ka koma gida ta saboda ita tana da rauni wataƙila ka ƙuntata mata ka kai matsayin da sai dai wani ya ma magana ita ba za ta iya ba akwai lokacin da mataye suka yi tunturundu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka dinga kawo karan mazajen su nana Aisha take ga annabi sallallahu alaihi wasallama wacce ta zo wacce ta zo wacce ta zo kowa ta faɗi mai mazajen suke mata mara kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine da yazo hadisin Abu Dawud da Nisa'i yake cewa yace wa sahabbai to mataye da yawa sun zo gidan wajen iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo suna karan mazajen su duk waɗanda suke yin zama da matayen su da mu'amala mara kyau wannan ba su da wani matsayi a wajen Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yace ni ne zan tsaya da ni za a yi rigima duk mutumin da ya taba haƙin wasu masu rauni guda biyu manzo Allah yace na farko shine maraya na biyu sune mata da haka wannan ma'anarsa shine duk wanda ya zalunci mace ko ya zalunci maraya to haka nan zai tafi har sai ya haɗu da Allah zai haɗu kuma da damuwa da fushin Allah a nan duniya da kuma lahira Allah kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ya yaɗa shi sirrin matarsa ko da sun rabu kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam Muslim yake cewa ya daga cikin mafiya sharrin mutane ran tashin alkiyama mutumin da zai ji yana yaɗa sirrin matar da suka zauna da ita ko matar da za ta ji tana yaɗa sirrin mijin da suka zauna da shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya karfafi mazaje ya ce har namiji ma in ya kusanci iyalan shi za a ba shi lada abin ya ba wa sahabbai mamaki suke cewa ashe ana ba da lada saboda kusantar iyali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ku gani inda haram ya je ya aikata inda zinubi yayi za a bashi zinubi dan haka lada ake samu sannan hadisin Jabir radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada mu kada mu ringa kunkusawa matan mu kofa cikin dare wato an hana namiji ya zama yana ba bi ta da kullu ba me ake kira bibiyan mutum kana son ka ga laifin mutum ka lade kana so ka ga yayi wani laifi ka kama shi na ka ringa fakon mutum na kan wani abu da yake to duk waɗannan abubuwan musulunci ya hana kada mu yi wa mata mutum ya bari yayi rayuwa da ita yanda Allah madaukakin sarki ya ce kun ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki matsayin mata akwai da yawa da yawa a cikin labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya zauna wannan ya gwada maka duk abin da ake faɗi na tauye haƙƙin mata dangane da abin da ya shafi janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƙarya ne Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah ka dauki musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum